من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبرك مدسادوها وأن مسلتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوة الإمام الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا أربعين دتقوس أتشين كراتم وأن اللبتاهم muna 19 ga watan Muharram hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yi daidai da 14 ga watan 7 a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba wancan sati mun gama bayani ko karatu a cikin zakatul asmal zakka ta kudi da duk abinda ko zakata azruha da zinabiya da duk abinda yake da alaka da azruha da zinabiya na daga nau'ikan kudade wanda ake kashewa na yau da gobe mala ya mana bayani akan dalilin zakkar azruha in bata kai ba dirhami 200 ba babu hira a hutar da ita haka ita kuma zinabiya in bata kai misqali 20 ba ko dinari 20 babu hira a hutar musu da zakka abinda ake hutarwa shine ana hutar da nisfu misqalin idan ya kasance zinariya ce in azruha ce kuma alisahin dirhami 200 zaka hudda dirhami guda 5 kenan idan ka kiyasta a duk 40 zaka hudda kashi daya shine nisfu al'ushr ko rubu' al'ushr kenan an karna dizim in abinda gare ka na daga dukiya bala ya kawo mana bayani akan zakka idan ta kasance mutun yana da azruha ko yana da zinariya eh kasance zinariyar da azurhun suna da gami kwarkwai ko a sa musu kibir ko kuma wani karfi wanda ya hadu da su a lokacin da mutun yayi niyyar hutar da zakka Allah ya ce in ya ga dama yana iya hutar musu zakka a wannan halin da suke ko kuma abin da yayi shine ayi tasbih in su a sake wannan in su tsuma su a hutar a tace zinariyar ta kware ko kuma azurwa ta kware a hutar da citan wanda bai dace ba in ya kai a hutar mai da zakka amma dai koda bai kan ba idan mutun yana da su wanda aka musu da kai gishi a cikin su mutun yana iyawa ya hutar da shi sai mala ya kawo mana mas'ala ta karshe mas'alar kayan kawa na mata yake cewa su kuma suna iya kasuwa kashe biyu da kuma wanda suke halatta ne mata su sanya da kuma wanda suke haramun ne su sanya kayan kawa wanda aka tanade su dan anwani ko kuma dan arwa kinan a wannan halin mallai yace babu zakka a cikin sai dai magana mafi rinjaye shine da kai zakka wanda za a hutarwa wannan kaya na kawa dalilan hadisan dinda aka kawo hadisin da Imam Abu Dawud da Nisa'i suka hutar da shi hadisi al-Hakim wanda ya hutar da shi a cikin Mustadrakin shi haka da hadisin Aisha wanda Abu Dawud ya hutar da shi dukkan suna nuna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan kayan kawa a hutar musu da zakka kasancewar da kai malaman da suka kawo suna ba'a hadisan suna cewa da kai wanda ake tuhumta a cikin isnadin hadisin wanda ana tuhumta su da ƙarya dalilin haka wa'ansu suka da'a hadisan amma dai hada mafi rinjaye shine abinda ake sanyawa na kawa in ya kai misabi to ya cancanta ko wajibi ne a hutar mai da zakka aka mallai yayi bayani hatta da kayan kawa abin da yake halaka da wanda bai da halaka dukkan mallan ya kawo indai ya kai misabi to dai an mutar mai da zakka
yau malam zai shiga da mu sabon babi wanda zai mana bayani akan hukuncin zakkan mai bashi wanda ya dauki dukiyar shi ya bada ta a matsayin bashi bata dawo ba kuma lokacin hutar da zakkai yayi ya hukuncin shi yake malai yake cewa man kana lahu daynun ala mali'in aw malun yumkinu khalasuhu kal majhud alladhi lahu bihi bayyina wal maghsub alladhi yatamakkanu min akhdhihi fa alayhi zakatuhu idha qabidahu lima mada wa in kana muta'azziran kaddaini ala muflisin aw ala jahilin wala bayyinata bihi wal maghsub wad dalu alladhi la yurja wujuduhu fala zakata fihi wa hukmu as-sadaqi hukmu ad-dayni wa man kana alayhi daynun yastaghriqu an-nisab alladhi ma'ahu aw yanqusuhu fala zakata fihi malai yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan hukuncin zakkan mai bashi yace man kana lahu daynun ala mali'in duk wanda ya kasance yana da bashi a wurin wani wanda yake mawadaci wanda yana da dukiya a hannun shi duk lokacin da ka nemi bashin ka zai baka kudin ka yace aw malin yumkin khalasahu ko kuma a'a wata dukiya ce wanda yana iyawa ya karbo ta lokacin da ya buƙaci karbo ta ko da a hannun ko ya kasance malai ya kawo mana misali ka ce kal majhudul ladhi lahu bihi bayyina kawo misalin wanda ya kai ƙara wani ya amshan mai bashin shi amma dai ga bayyina ga sheda nan lalle wani ya amshi bashi na na kai ƙara zuwa kotu ina nema kotu ta amsan min kuɗi na ta mayar min da shi yace wal maghsubul ladhi yatamakkanu min akhdhihi da wanda aka mai kwaci ya san waɗanda suka mai kwacen ya san hukumar da in ya tura za su iya karɓo mai kuɗin shi yace fa alaihi zakatahu idza qabidahu wannan zakata zamanto wajibi a cikin wannan dukiyar idan lokacin ko lokacin da ya amshi wannan dukiya ya zo ya amshe ta ne ko bayan shekara biyu ya tura aka amso mai kayan shi kenan zai lissafa wannan shekara biyun ya hutar mata da zakka ko kuma lokacin hutar da zakkai yayi to wannan kuɗin da kwai zakka akan su wajibi ne sai an hutar musu yace limamada na daga abin da kuma ya huce na daga wannan shekarun da ba a hutar ma wannan dukiya ba ko wanda take wurin bashi ko kuma wanda aka kwace ko kuma wanda take hannun kotu yace wa in kana muta'azziran idan ya kasance kuma bashin yana hannun wanda ana iya mai uzuri ne yace kaddaini ala muflisin kamar bashi a hannun matalauci wanda babu kuɗin a wurin shi kana bin shi miliyan biyu shi kuma idan aka zo ko gidan shi aka sanya kasuwa ba yayi miliyan biyun ba yace to wannan aw ala jahidin ko kuma mutumin da ko ka shiga kotu tare da shi wala bayyina ta bihi kai wanda kake bin shi bashin bakka da shaida akan lalle kana bin wani bashi amma dai ka san kana bin shi bashi yace wal maghsub ko kuma dukiyar ka ce aka maka kwace yace wal dal ko kuma dukiya ce wanda ta bace alladhi la yurja wujuduhu wanda ba a guratan ba a sa kauna wannan dukiyar za a sake samun ta yace fala zakata fihi babu zakka a cikin ta yace wa hukumu sadaqi hukumu daini yace hukuncin sadaqin mace na aure hukuncin bashi wurin zakka da mijinta zai dauki dukiya ya bata ba irin sadaki na mu ba sadaki irin wanda ake daukan miliyoyi a bada siyar jejeniya a zan baki sadakin miliyan 10 to shikenan na amince zai arme da aka zo alwali yazo aka zo aka darma arme aka ce sadaki yace a sadaki muajjalan kamar yanda ake lakadan ne ba ajalan ba to shi wannan he kasance ajalan ne ba lakadan ba a lokacin nan akai shekara daya sadakin nan bai huto daga hannun mijin ba to shi ma idan ya kasance mijin mai yalwa ne yana iya daukan kudin ya bada an san shi yahi karfin kudin to wannan hukudin ma da kai zakka akan su idan kuma dan ma hira ce aka zo aka yi aka ce za a bada miliyan 10 kurum hira ce to wannan dawa babu hira wannan kainan zai dauki hukuncin almuflis yace wa man kana alaihi daynun yastaghriqu an-nisab alladhi ma'ahu aw yanqusuhu fala zakata fihi duk wanda ya kasance yana da bashi bashin da yake ya mamaye nisabin zakkar da gare shi misali ana bin shi yana da miliyan 3 a hannun shi wanda yake juyawa kuma ana bin shi bashin miliyan 3 kaga ai dukiyar da take hannun shi bashin ya mamaye dukiyar nan yace to shi ma wannan babu zakka a gare shi yace au yanqusuhu ko kuma a'a ana bin shi bashin yana da dukiya miliyan 1 a hannun shi ko da miliyan 1 mu dauki misalin dukiyar da za a hudda mata miliyan 2 da jika 500 a hannun shi sai ya kasance yanzu a lokacin hutar da zakka yayi shi kuma ana bin shi bashin miliyan 2 da jika 100 kaga jika 400 ce tashi kaga babu hira a gudda mata zakka shine malam yake kawo mana mas'ala yace man kana alaihi daynun yastaghriqu an-nisaba alladhi ma'ahu aw yanqusuhu fala zakata fihi zan mu kawo sharhin ma abinda malam ya kawo yake cewa babu hukumud dain babu wanda zai maka bayani akan hukuncin bashi game da wanda yake hutar da zakka yaya hukuncin shi yake yace man kana lahu daynun ala mali'in duk wanda ya kasance yana da bashi ne a wurin wani wanda yake mawadaci yana iya hudda kudin shi ya bashi misalin customer shi ne ko client din shi ne wanda kullun suke kasuwa da shi ya zo ya dauki kaya na miliyan 10 ya tafi duk lokacin da zai kira shi wani ina bukatar kudin nan zai iya kawo me to wannan kudin da kai zakka a cikin shi shine man kana lahu daynun ala mali'in duk wanda ya kasance yana da bashi game da wani mutum wanda yake mawadaci aw malun yumkinu khalasuhu ko kuma a dukiya ce duk lokacin da ya bukaci a bashi kayan shi za a bashi kayan shi ya kai dukiya ne ya bada banki ya ajiye ai dukiya wanda aka ajiye in dai ta kai nisabi ta zagayo shekara wajibi ne a hutar mata da wannan in shi da zakatta ya kai banki ya ajiye dukiya ko kuma a ya dauki dukiya ya ba wani aminin shi akan ya adana mai ita a ga wannan duk lokacin da ya nema a bashi kayan shi za a bashi kayan shi to wannan zakka ta zamanto wajibi akan ta ko kuma a ya kai dukiya ya bada matsayin bashi kuma yana da shaidu lalle ya ba wani dukiyar nan kuma ga shaidu nan su wani sun zo kuma ga takarda na bashi na dauki miliyan 10 na bashi ya tayi ya jajari da ita sai ya ce a shi ba a bashi ba shine malam ya kawo misali kal majhulul ladhi lahu bayyina kawon misalin mutumin da ya daga kahara yayi jayayya yace a shi ba a bashi kudi amma dai kai wanda ka bashi kudin kana da shaidu akan lalle ka dauki wannan kudin ka bashi to wannan kudin wajibi ne a hutar musu da zakka shine nan karshen masalan malam yace wa mama da kai koda limama da koda wannan kudin an shiga kotu ko an kawo bayyana kudin ba suka hadu ba sai bayan shekara 2 to zaka yi lissafin wannan shekara da ta wuce da waccan shekara da ta wuce a hutar wannan dukiyar da zakka shine yake cewa ko kuma wal maghsub alladhi yatamakkanu min akhdihi ko kuma wanda aka mai kwace wannan dukiyar da aka mai kwace yana iya waye mai dokayen shi to wannan shi ma zakka ta zamanto wajibi akan shi shine malam yace fa alaihi zakatuhu zakkan nan wajibi ne a hutar a cikin wannan dukiyoyin in ma wanda ka bada a cikin dukiyoyin nan wanda aka bada su a matsayin bashi ko kuma dukiyar da aka bada ajiya ko kuma dukiyar da aka kaita kotu ana shari'a amma dai da shaidu lalle ana sa ran ko yau ko gobe za ta dawo hannun mai ita ko kuma dukiyar da aka yi kwace da kai hukuma tana iya dauko maka ko ta amso maka dukiyarka wannan shine mas'alar da malam ya kawo yace fa alaihi zakatuhu idza qabidahu lokacin da ka amshi wannan kudin naka suka shigo hannunka kai tsaye zaka hutar musu da zakka yace limama da na daga abin da ya wuce na daga shekarun baya wanda baka hutar musu da zakka ba yace wa in kana muta'azziran idan ya kasance wanda aka bashi yana ɗaya daga cikin mutanen da ake iya yi musu uzuri abokin kasuwa ne dukiyar kuma kurum ke ta dauke an yi yau ga kurum shikenan an waye gari kurum duk wani wanda yake bin shi bashi ya rike kayan shi ko ya zo yayi balas da yayi balas aka ce to kamuwa ce da mu ba mun rike kayan mu mun rike kudin mu aka waye gari babu komai a tare da shi yace kal muf kaddaynu ala muflisin kamar bashi game da mutum wanda yake matalauci au ala jahidin ko kuma bashi a hannun wanda yayi jayayya yace shi kurum ba a bashi wannan bashin ba ya cinye yace wala bayyana tabihi kuma shi wanda ya bashi bashin bai da wata hujja wanda zai iya daukowa ya gabatar da ita gaban kotu a kwatan mai hakkin shi yace to wa'innan wace wal maghsub da wanda yake al maghsub wanda aka kwace mai dukiyar shi yace wal dhalu alladhi la yurja wujudahu da dukiyar da ta bace wanda ba a gurata dawowarta ko ba a gurata sake samun wannan dukiya kurum ta bace yace fala zakata fihi babu zakka a cikin su wannan shine mas'alar da malam ya kawo sai akwai idan ka koma fatawan lajnar da'ima sun kawo irin waɗannan hukuncen ga ce wanda dukiyar shi ta ko ya sanya kara dukiyar shi bai da shaida dukiya babu tsammanin ta dawo yace kamar misalin mutumin da yake da bashi a wurin gwamnati idan bashin nashi ya jinkirta bai zo ba hannun shi ba wannan ba a mai lissahin wannan lissahin zakka sai lokacin da Allah kuma yayi al'amarin shi amma dai bashin da ake kyautata zaton bashi ne wanda yake dawowa inda misalan da su wannan fatawar lissafin da'ima suka kawo suka ce almalul ladhi inda daula idza ta'akhkhara taslimuhu li sahibihi dukiyar da take hannun gwamnati kai aikin ka ne kudin bus shigo ba hannunka ba gwamnati ce ta rike wannan kudin yace idan yayi jinkiri saboda mili adam mulkihi lahu fi ma mada mulkan mustaqarra saboda abun bai koma mulki ne ba naka ba a hannunka ba wannan mulki ne wanda yake hannunta he abin da ta ga dama an tace ta cinye ba inda zaka kai kara yace to irin wannan dukiyar za a musu lissafin fara zakata alaiki babu zakka a cikin su yace ko kuma misalin wannan al'adu alladhi muni'at ad-dawla sahibuha min at-tasarruf fiha ka sai hilinka ne wannan hilin kurum he gwamnati tace ta tseda ka a gina shi kai kuma kai kana so ka sarrafa ka gina ka saida ko ka gina ka hutar da shaguna ko kuma a'a kama hada shi dukkan shi ka saida shi sai gwamnati tace ta rike lasisin wannan wurin ko takardanci a hannunta to wannan shi ma ba a mai lissahin wannan zakka irin wannan larura ce idan bawa ya shiga babu mulki babu istikrariya a wurin shi babu wani mulki wanda bawa yake mulkan mustaqarran a hannun shi sai abinda akai da kai a wannan ai kana baina zalika qawama in an ce ba a bakan ba inda zaka daga kara in an ce za a bakan kuma yaushe za a bakan ina wannan ba an ba alsahin shi haka kaman misalin wannan da suka kawo suke bada misali suka ce kaman misalin ma'aikacin da aka sayar mai hili gwamnati ta sai tace a bari ta bashi hili a cikin kudin shi sai a kullun a duk wata sai a yanke wani abu daga cikin kudin shi akai a zuba diddin idan ya cika wannan kudin wannan abin da ake so a sayi mai gida ne ko kuma hili ne ya kasance nashi ne na zaman kanshi shi ma wannan koda ya kai nisabin zakka babu hira a hutar mai da zakka har sai lokacin da shi wannan mai mulkin ko wannan wanda ake cire mai kudin shi ya mallaki wannan abun mulki wanda yake cikakke a lokacin nan sai a mai lissahi in mi zai in kasuwa in ajiye shi zai a matsayin kaddara lokacin da ya kudi ya saida wannan kenan zai hutar mai da zakka na shekarun da ya wannan in kuma a'a ya ajiye shi ne kurum ko ta kwana wannan kuma lokacin da ya saida shi din kudi in sun kai nisabi shi zai cire musu kudi su daya kenan zai bari shekara in ta dawo ya cire musu su daya kamar yadda can baya muka yi bayani akan lokacin da muka yi tsokaci akan al'ururin tijara sai malai yake cewa hukumus sadaqi hukumud dayn hukumcin sadaqi hukumcin bashi yake kenan shi ma bashin idan aka ce sadaqi wanda ba a bada shi ba a lokacin da aka yi magana shi ba inda sadaqi yana kasuwa kashi biyu akwai sadaqul sumiya wa sadaqul lam yusamma akwai sadaqin da aka ambace shi a lokacin da za a bada shi akwai sadaqin da ba ambata shi kurum dai ka sani dai wannan matar tana da bashi a kanka saboda shi sadaqi yana ɗaya daga cikin wajibban arme amma dai ba a lissafa shi daga cikin rukunin arme in an zo a wani an bada sadaqi a ba an ambata sadaqi ba aka tarma arme da shedu da alwali na san matar shi idan aka zo ya tace ina sadaqi na a to sadakin ki aibum yayi biyar jejeniya ba a lokacin nan shari'a he ta bada hukuncin a bata sadaqu mislaiha sai a bata sadakin kwatam kwatinta alika a gani irin tsaranta a cikin ƴan mata nawa ake dauka a basu ita ma za a dauka a bata in kuma an ambace sadaki to in ma ya kasance an bada shi a wannan lokacin ko kuma a'a an jinkirta shi idan aka jinkirta shi sadakin nan ya kai nisabin zakka shi wannan wanda ya dauki yaunin zai bada sadakin mijin nata yana da wadatar da zai iya dauka ya bada lokacin da aka nema ya bada to kaga wannan hukuncin shi hukuncin bashi kenan wannan dukiyar da kai sadaki akan ta ko kuma ya kasance a'a yayi alƙawari lokacin da yake da yalwa zai bata miliyan 10 yanzu aka wayi gari hali ne yau da gobe ya kasance bai da shi ma wannan abin da zai iya dauka ya bata kaga ya koma muflis a wannan halin me za a yi wannan kudin da koda a wannan kudin babu hirar zakka akan su sai dai in Allah ya sa suka samu wannan kuma za a iya hutar musu da zakkar shekara guda ko zakkar wannan shekara wanda aka wannan in saboda an riga an hudda su da lissafi yace wa man kana alaihi daynun yastaqiqu an-nisaba afwan ba babu hirar lisahi ko da sun samu babu hirar zakka akan su sai dai idan sun shekara a hannunsu babu zakka akan su yace wa man kana alaihi dainun yastaghriqu an-nisab duk wanda da kai bashi akan shi bashin ya limke ko ya mamaye wannan nisabin da gare shi kamar misalin da muka bada ana bin shi bashin ana bin shi miliyan 3 kuma da kai miliyan 3 a hannun shi to kaga wannan nisabin ya limke bashin ya limke nisabin a ya limke abin da yake hannun nashi kina wannan babu zakka akan shi wannan saboda abin da yake shine hudda bashin da yake kanshi ya bada yace alladhi ma'ahu aw yanqusuhu fala zakata fihi ko kuma a bashin da ake bin shi idan ya hudda ya bada zai tauye akan nisabin zakat to wannan shi babu zakka akan shi kamar misalin da muka buga ana bin shi yana da ana bin shi bashin miliyan 2 da rabi shi kuma a hannun shi da kai ana bin shi bashin miliyan 2.2 shi kuma a hannun shi da kai miliyan 2.5 yanzu idan ya hudda munushika 300 zata mai saura jika 300 ko babu hirar zakka a cikin ta yace to wannan shi ma babu zakka akan shi ba ya ce ba a tunda dai ga dukiya a hannuna bar kurum in hudda zakka in bugi gaban kaina a babu zakka akan shi saboda mi saboda bashin da ake bin shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kai riwayar da Imam Malik ya hutar da ita kai Imam Shafi'i a cikin al'um riwaya ce wadda take ingantatta yake cewa inna hadha shahru zakatukum lalle wannan shine watan zakatku yace fa man kana alaihi dainun falyaqdihi yace duk wanda ya kasance yana da bashi da kai bashi akan shi kuma ga zakka ga kudin da yake hannun shi sun kai zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya biya bashin da yake kan shi wa zakku baqiyati amwalikum idan kuma an yi sauran dukiya ta kai nisabi sai a hudar mata zakka wannan shine karatun mu na babu hukumi wa zakatu babu hukumin daini sai malam na gaba an mu gama karatun da muka dan ne yau malai yake cewa babu zakatul urud babu wanda zai mana bayani akan zakkar kaddara abinda muka taskance dan mu sayar da shi ka saya yaya hukuncin shi yake malai yake cewa wala zakata fiha hatta yanwi biha tijara وهي نساب حولا كاملا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نساب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النساب وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا malai yake cewa wannan babi ne wanda zai mana bayani akan kaddara yace wala zakata fiha babu zakka akan kaddara wanda muke tanada hatta yanwi biha tijara har sai mai ita yayi mihin kasuwanci da ita ya saya ne dan ya saida amma dai ya saya dan ya ajje wannan ko ta kwana ai can baya mun yi bayani wannan babu zakka akan ta sai dai idan ya saida ta da kimanin abin da ya huce ya kai nisabin zakka zai jinkirta tsawon shekara guda sannan ya hutar mata zakka wannan dukiya amma dai idan ya yi niyyar tijara da ita ya yi niyyar kasuwa da ita wannan wajibi ne sai ya hutar mata zakka ita kuma zakkan nan wahiya nisabun haulan kamilan shine hukuncin ta shine ta kai nisabi sannan kuma shekara ta zagayo akan ta sannan me zai yi shine summa yuqawimuha sannan yayi taqwimin ta sannan ayi evaluation ta nawa take yi a kasuwa yanzu wannan kaddarar ba lissahin ba nawa yasa ita ba hili ne ya saya ko gida ne ya saya kimanin ya saye shi miliyan 2 yanzu idan aka yi taqwimin ta a miliyan 2 ya saya ne ba dan koyi ba dan ta kasance mai kaddara kaddara kuma ta kasuwa yanzu wannan ya bar shi shekara daya za a mai lissahin tunda deja wannan in shi lissahin shi ya kai nisabi za a hutar mai shi yana da shekara daya amma dai ba zai wannan hutar da wannan kudin ba a wannan lokacin ba saboda ya saya ne sai ya saida sannan ya hutar mai da zakkar shi akai shekara 2 wannan kudin wannan gidan sai ya kai miliyan 10 min zai taqwimin shi za a yi ba ya ce ba a aini wannan gidan tunda na saye shi miliyan 2 yanzu sai in yi lissahin a miliyan 2 sai in cire nisful ushr ko wannan rubu'ul ushr a taqwimin shi za a yi yanda aka saye yanda ake saida shi a wannan lokacin kenan ya kai miliyan 10 kenan idan ka saida sai ka hutar mai da zakkar shi in ya kai shekara shekara dai zaka hudo in kuma shekara 10 yayi aje kenan zaka jera ka hutar mai da zakkar shekara 10 wannan shine abinda malai ya kawo yake cewa sun bai qawima fa idza balagata aqalla nisabin min az-zahabi wal fidda ukhrijat zakatu min qimatiha idan kuma wannan kaddara ta kai aqallu nisabi mafi karancin nisabi daga zinariya ko azurha yace za a hutar mata da zakka min qimatiha daga qimarta ba wai lissahin tsohon kudin ba da aka sai ba ana sai shi a jika 10 a yanzu na tashi sai da shi yanzu ya kai miliyan 10 a lissahin jika 10 zan yi a lissahin kima shi zai a wannan lokacin kuma kamar yanda malamai suke bayani kima wajibi ne a yi lissahin ta a inda garin da ake kuma da yanayin kasuwa a garin baka ce ba a ai bari in kira maradi nawa ake sai da kaza eh in ce a tunda yahi arha a jan bari in mai kima wannan wurin a kimar garin in ka tashi sai da shi nawa zaka sai da shi a kaza zan sai da shi yake mai wannan kima a hutar mai da zakka yace wa in kana indahu zahabun aw fiddatun dammaha ila qimatil urud fi takmil an-nisab yanzu misali yana da kayan kasuwanci a shagon shi yana sai da kayan abinci ne ko kuma wani abubuwa makamantan haka to yanzu ya tashi lokacin zakka ta kai yanzu wannan su ake kira urudut tijara kayan kasuwa yanzu za a yi evaluation abinda kima abinda yake shagon misalin a aka yi kima shagon shagon yana yin miliyan 5 kuma da kai sauran kudi a hannun shi yace wannan kudin za a dangana su ko za a hada su cikin wannan kayan kasuwancin dan a samu mi li takmilin nisab dan a cika nisabi yace wa idza nawa bi urud at-tijara al-qaynata fala zakata fihi yace idan yayi nihin wannan kayan kasuwannan kurun ba wai yayi saye su bane ba dan ya saida ba kayan kasuwa ne ya saye su ne kurun dan ko wani lokaci ko kuma wani abu ta ko kuma dan ai amfani da shi yake cewa fala zakata fihi babu zakka a cikin shi mun sani kayan wannan da ake kawo su kayan kasuwa ne amma dai shi da ya saya ba dan kasuwa ya saye su ba ko dan misalin ya sai kayan abinci ne da kayan kaza da kaza sun kai ki sun kai nisabin zakka yace a dan kurmu in diye shi tayi armi ya mata gara da su shekara ta kewayo Allah bai kaddara samun mijin ba kuma wannan babu hira a hutar musu da zakka saboda wannan su ake kira alqaniya kayan kasuwa ne amma dai ba a saye su ba ko ba a tanade su ba dan ai kasuwa da su ba babu zakka akan su yace summa idza nawa biha zalika tijara yace sannan idan yayi nihin yin kasuwa da wannan kayan kasuwar da ya saya wanda asalin ya saye su ne ba dan yayi kasuwa da su ba yake cewa ista'anafa lahu haulan sai ya cike musu shekara daya a lokacin da yayi niyya sannan a hutar musu da zakka idan sun kai misabi mas'ala ta urudut tijara tana da girma da yawa da kasancewar abulbuje dai malai yake cewa la zakata fiha su kayan kaddara wanda ake saya babu zakka a cikin su yace hatta yanwi biha tijara har sai idan mai ita ko mai kaddara yayi nihin yin kasuwa a ciki idan yayi nihin kasuwa a ciki a lokacin nan zai hutar musu da zakka shine kenan zakka tana wajibtuwa ne ga kayan kasuwa ko kaddara idan ta tsaya a hannun mai ita tsawon shekara guda bayan ta riga ta cika nisabi nisabin zinariya ko kuma nisabin azurfa idan nisabin zinariya ne shine dirhami 200 in kuma nisabin azurfa dirhami 200 nisabin zinariya dirhami 20 yace a lokacin nan idan ya wa huwa azimun ala bai'iha li ajalin ribhi fiha lokacin da ya sayi wannan kaddarar tashi yana nufata ya saida ta ne dan ya samu riba a cikin ta ina a lokacin nan zai hutar mata da zakka shine rubu'ul ushr kenan a cikin 40 zai hutar da daya ko kuma a cikin 10 zai kasa hudu ya dawo hudda dalaka duk ya ware a cikin 10 sai ya hudda guda daya sai ya hudda a duk 10 sai ya hudda daya cikin hudun 10 ko daya cikin hudun daya a cikin 10 ko kuma ka hada dukiya 40 ka hudda mata dalaka wannan shine hukuncin ta yake cewa sun mai kawimuha sannan ya yi takwimin ta kenan yayi evaluation ta ya leka ya gani kimar wannan kayan kasuwancin lokacin da zakka take wajabtuwa akan shi. Idan ta kai aqalla nisaban min al-dhahabi aw al-fidda ukhrij zakatu min qimatiha, in ta kai mafi karancin nisabi na daga zinariya ko azurfa sai a hutar mata da zakka daga cikin kimarta. Dalilin hadisin Sa'ib bin Yazid daga baban shi yake cewa kana yaqumu khaliyahu fayadfa'u sarqatuha min asmanha ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yake cewa yana da wansu da wakai wanda ya tanade su ba don komai ba, don kasuwanci. Yake cewa idan shekara ta kai, yace yana hutar da zakkarsu ya ba wa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi. Kina wannan yanda dai ake hutarwa rubu'ul ushr, nisful wannan rubu'ul ushr shine abinda za a hutar mata da shi. Yake cewa idan ya kasance a tare da shi da kwai zinariya ko kuma azurfa, yake cewa sai ya hada ta da kimar wannan kayan kasuwar tashi. Diddin sa cika nisabi, kenan yana da shago ba ya ce ba a kurum kayan kasuwar kadai za a huta za a yi ibaliya in san kai nisabi a hutar, a'a su ma wannan abin da aka saida daga cikin kayan shagon abin da yake hannun shi na daga dukiya, in dai ba bashi bane ba, bashin da ake sa tsammanin ba zai dawo ba, to wajibi ne a hada daga cikin wannan dukiya a hutar musu da zakka. Sai mas'ala ta idan ya sayi kayan kasuwar da ba kayan kasuwa bane ba, ba dan yayi kasuwa da su ba, wannan babu hirar zakka a cikin su. Misalin ya sayi hidaye ne dan yayi kasuwa, dan ya ajje kurum, in Allah ba shi damar ginawa ya gina, to wannan babu hirar a hutar musa da zakka saboda ba kayan kasuwa bane. Ko ya saya ne dan ya tanada wa yaran shi, wannan ba kayan kasuwa bane ba, babu hirar a hutar musu da zakka. Amma dai ya saya dan idan ya saida, idan ya wannan in su ya saida, to wannan wajibi ne a hutar musu da zakka. To wannan kayan kasuwa shi ma idan da zai saye su ko ya canza musu niyya, ya saye su ba dan kasuwa ba, sai niyya sai ta canza, yake cewa to wajibi ne ya hutar musu da niyya, saboda ainihin ita niyya innamal a'malu binniyat, niyya ita take tabbatar da al'amari. Wallahu ta'ala a'lam. Dan babi na gaba babi ne mai tsaho, yake ganin ko mu shiga zakatul fitr ne, kuma malai ya kawo shi bayani mai yawa, tunanin muna iya tsayawa nan kenan inda kai muna iya karanta shi. Malai yake cewa babu zakatu al-fitr, wa hiya wajibatun ala kulli muslimin idha malika fadlan an qutihi wa quti iyalihi laylatal eid wa yawmihi, wa qadru al-fitr وقدر الفطرة سائل من البر أو الشعير أو دقيقهما أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان ساء، أي شيء كان ساء. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه معونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو بيومين، ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزمه الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. مالك يتيوى زكاة ودى تجي تكونو ودى أجي كرنتا زكاة الفطر زكاة كونو دهوسا يتيوى هي واجبة على كل مسلم، واجبات أكن كون مسلمي ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. Mutumin da ya mallaki abin da za a iya ci a gidanshi, abin da za a iya ci da abin da iyallanshi za su iya ci daren idi da yinin idi, wajibi ne ya hutar da wannan zakka. Ya ce wa qadrul fitrati, gwalgwadon abin da ake hutarwa a matsayin zakka na kono shi ne sa'an min alburri, sa'i guda na daga albur, na daga alkama, au sha'ir ko kuma sha'iri yana nan kama yake da alkama, au daqiqihima ko kuma
garin su wanda aka nika aw sawi qihima aw daqiqa dukkan garin da aka nika dan ayi talgi da su aw sayi sawi qa shine irin gari wanda ake yin gumba da shi wanda dai dukkan su dai idan an dauka da daqiqa da sawi qa yin dukkan su dai ne shi as-sawi qa shine wanda ake zuba mai ruwa ayi talgi da shi ad-daqiqa kuma shine irin wannan atai a wannan inshi a nika shi a zo da shi dan ayi amfani da shi duka kusan ma'ana ɗaya ne wanda ake wannan inshi ayi imma ya kasance na alkama ko kuma ya kasance na ash-sha'ira ko kuma aw min at-tamri ko kuma ya kasance na daga dabino aw az-zabib ko kuma ya kasance na daga zabibi wannan kuma dalili da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya zanna shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah sai yake cewa mun kasance muna hutarwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah yana cikin mun kasance muna hutar da zakkakono ala kulli saghirin wa kabirin game da kowane yaro game da kowane babba wani kowane babba da kowane yaro muna hutar musu da zakkakono yace wa innan wanda muke hutarwa hurrun aw mamlukun da ko kuma bawa yace abinda muke hutarwa sa'an min ta'amin sa'i guda na daga abinci aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na daga sha'iri aw sa'an min tamrin ko kuma sa'i guda na daga rabino aw sa'an min uqtin aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na daga uqt shine wani nau'i ne na abinci wanda suke yi yace ko kuma sa'i guda na daga zabibi kuma haka dukkan malamai suka tayi akan abinda ake hutawa shine wannan sa'i guda na daga na daga abubuwan da aka zada tunda akwai masala wadda Asma'u ta kawo ta insha Allah sati mai zuwa mun tattauna ta yace fa illam yajiduhu ukhrija min qutihi ayy shay'in kana yace idan bai samu ba daga kayan abincin shi ba zai hudda duk abin da ya sawwaka na daga kayan abinci sa'an gurgudan sa'i guda idan duk abin da ya sawwaka ba sai wannan abubuwan guda biyar ba duk abin da ya sawwaka na daga kayan abinci ana iya hutarwa da shi yace wa man lazimatu fitratu nafsihi lazimatu fitratu man talzamuhu ma'unatuhu duk wanda zakka ta zamanto wajibi akan shi ya hutar da shi ya hutar da wannan zakkar sa'i guda to haka wanda siyasuwarsa ta lazimta a kan shi wajibi ne ya hutar musu da zakka lailatul idi daren idi guda daren idi yace idza malika ma yu'adda anhu idan ya mallaki abinda zai iya hutar musu da zakka kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a hutar da sadaka da zakkakolo ga wanda yake yaro ko babba bawa ko wanda yake intacce mimman tumawinuna mimman tumununa daga cikin wa'inda ni'imarsu suke take kalkashinku wanda suke cin abinci kalkashinku wannan wajibi ne a hutar musu amma dai idan ya kasance ya mallaka kai kana da ikon da zaka iya hutarwa kanka ko a zakka ta zamanto wajibi a kanka ka hutar to duk wanda kake ciyesuwa wajibi ne ka hutar musu da wannan zakka na daga cikin wanda kuke ciyesuwa yace fa in karatu mu'unatu talzamu jama'atan idan ya kasance ciyesuwar shi tana lazimtar wa'ansu jama'a ne kamar bayu al-abdul mushtarak bawa wanda ake hadaka da shi bawa ne rabin shi na wani ne rabin shi kuma naka ne yace awil mu'assir al-qarib al-mu'assir al-qarib ko kuma wanda yake mawadaci amma dai makusanci ma'ahinka ne ya hika wadata amma dai abincin shi a kalkashinka ko kuma matarka ce ta hika wadata abincin ta a kalkashinka yace wannan li jama'atin fa fitratuhu alaihim ala hasabi mu'natihi wannan zakkarsu a kansu gwalgwadon yanda ciyesuwarsa take yana da wadatar shi to ya hutarwa kanshi in dai yana da halin da zai iya hutarwa ya hutarwa kanshi yace wa in kana ba'du hurran idan ya kasance shi kuma bawan da yake kalkashin shi wani bangare nashi kani wani bangare fatratuhu alaihi wa ala sayyidihi wannan ciyesuwar tashi zai ta kasance wani bangare tashi wani bangare kuma zai ta kasance akan shi kuma akan ubangidan shi misalin bawa ne bangare daya intacce ne kuma bangare daya bawa ne
misalin bawa ne wanda yake hadaka da mutane guda biyu, wancan wanda yake da haƙƙi a wurin shi ko wanda yake nashi ne yace ni na enter gona kenan, ɗayan bangaren nashi a hannunka yake a matsayin bawa yake, to wannan lokacin idan yazo na hutar da zakka zai hutar wa kanshi shi wannan bawan, kuma mai gidan shi wanda yace shi ma mai gidan shi ne wajibi ne hutar ma wannan bawan nashi da zakka. Yace wa yusahabu ikhrajul fitra yawm al-eid qabla as-salati, yace ana so a hutar da zakakkonu ranar idi kamun a huta sallar idi. Yace wala yajuzu ta'khiruha an yawm al-eid, baya halatta a jingirta ta akan ranar idi. Yace wa yajuzu taqdimuha alayhi bi yawmin aw yawmayn, yace halaka ne a gabatar da ita da yini daya ko kuma kwana ɗaya ko kuma kwana biyu. Wai juzu an yu'tal wahid, yace kuma halaka ne a tattara duka ta gida wanda duka ka huddawa ka tattara ka ba mutum ɗaya, ma yalzamul jama'a alwahid, ma yalzamul jama'a abinda ya lazamci wata jama'a, ya huddawa mutum goma daga cikin wanda ciyarsa take karkarin shi, halaka ne ya dauka ya ba mutum ɗaya. Yace wal jama'atu ma yalzamu alwahida, kuma ana iya hudda ta jama'a a tai a ba mutum a rarraba a ba mutum ɗaya, kamar yanda wannan babu wani abu a cikin haka. Yace kamar misalin a hudda sa'i guda a nemi wani a bashi, kuma ana iya hada ta jama'a a dauka a bawa mutum ɗaya. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi ne karatun namu. Malam ya haɗa mana babi guda uku, babin zakka ga wanda yake da bashi a hannun mutane, kuma da zakka ta kayanka ta kaddara da kayan kasuwa, sannan kuma da zakka ta kono zakka azumi. Kiran da kwai tambaya akan masalata masalolin namu na zakka kenan kamun lokacin namu ya sha. Na'am. Shine muka kawo idan ta kai nisabi. Ta kai nisabi kamar ta kai gram 85 wannan zinariyar tata. To gaskiya faɗa mafi rinjaye shine mutun ya hutar mata zakka. Amma dai a karatun mu da muka kawo mazhabin Hanabila shi ma malam da ya kawo babu zakka a kanta. Mun kawo dogon bayani, mun yi tanawulin masalar wancan sati da ya gabata akan maganganu na malamai, akwai jamhurin malamai sun tahi mazhabin Malikiya, Hanafiya, Shafi'iya, wa'ansu daga cikin wannan Malikiya, wa'ansu daga cikin Hanafiya sun tahi akan babu zakka akan kayan kawa wanda aka ɗauke su don a yi kawa da su, ko kuma don ta saya ne don idan kawayenta ko 'yan gidan sun tashi biki ta ara musu, wannan babu zakka akan shi. Haka suka tahi, kuma daga cikin su da kwai manya-manyan malamai, daga cikin su da kwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tahi, kamar Abdullahi bin Umar, kamar Jabir bin Abdullah, da kwai Aisha yarda Allah shi tabbata a gare, da kwai Anas bin Malik, da kwai Asma' binti Abi Bakar, dukkan sun tahi akan babu hira a hutar musu da zakka. Kuma hakan muka samu jawabin daga cikin malamai, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka buga tabur suka ce in dai ta kai nisabi to wajibi ne a hutar musu da zakka. Akwai daga cikin su da kwai Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, aka da kwai Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Amr bin al-As, Sa'id bin Jubair daga cikin tabi'ai, aka da kwai Su'aqa al-Majra, Abdullahi bin Abbas, su Mujahid, dukkan su Ibn Sirin da Imam Zuhri, Ibn Shihab da Imam Sauri, da wa'ansu daga cikin wannan mazhabin Hanafiya sun tayi akan wajibi ne a hutar da zakka kayan kawa, ko kuma kayan kawan da aka dauke su don ayi kawa da su, ko don a ringa arawa abokai su ringa kawa da su, wajibi ne sai an hutar musu da zakka in dai sun kai misali. Mun kawo hadisai ne wanda su waɗanda suke ganin ba za a hutar musu zakka ba sun allala isnadin wa'ansu daga cikin riwayoyin ko dukkan ma riwayoyin da aka kawo. Sai dai faɗa mafi rinjaye ƙarƙashin hadisan da muka karanta, da kwai hadisin Aisha, da kwai hadisin Ummu Salma, da kwai hadisin Asma'u binti Yazid bin Sakan da muka kawo, wanda dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu kashedi kuna so ne ku yi wa kanku warware daga wutan jahannama. Haka wannan dukkan suna karantar da mu lalle a hutar ɗin shi ne abin da yake. Ma mun yi bayani wancan satin muke cewa ya za a yi mutumin da yake da kayan kawa wanda ya kai miliyan kaza,
a ce wai ba zai hudda ba sai wanda yake dan babutka yake buta cikin rana yana shan mahala dan abinda bai ta kara kariya ba ya hutar mai da zakka ai kaga ko wannan shi yake cancanta ya hutar dama me ya sanya ai wadata take sanya a hutar da zakka a hudda wannan dukiya datti ba dan komai ba saboda waɗanda su ma suke kewaye da kai ko waɗanda suke fakirai wanda suka cancanta su zakkan nan su ma su samu musu dan wata ya kwana bi shine wannan hikimar da aka sanya mana zakka wallahi ta'ala a'lam siya ina ganin hutarwa kayan kawa in sun kai nisabi zakka shine aula akan rashin hutar musu wallahi ta'ala an babu tambaya sai mu kira sallah ko dan kan mas'ala abin da ya shafi bashi yana kasuwa kashi in ma ya kasance bashin da ana tunanin dawowa shi to wannan da kai zakka akan shi bashin da ake kyauta zaton an ci shi an cinye shi wannan babu hirar zakka a cikin shi shine malai ya kawo ya raba maka kashi biyu kenan ya kasance bashin da gare ka a hannun mawadaci ne in ka nema ya baka radda kace a ba kayan ka ko a clear din ka ne wanda kuke kasuwa da shi lokacin da yazo maka ko ka kiraye shi kace wani ina bukatar yau ka muni balas zai da kowa kudin ka ya baka to wannan wajibi ne da kai zakka a cikin shi ko kuma ya kasance a bashi ne kaya ne ka bada ko dukiya ce ka bada ajiya in ma banki ko kuma wani wuri ko kuma a wani ne ka bawa ya juya lokacin da kace mai kunyar jejeniya lokacin da nace a kawo mun dukiyar nan wata tarwa za ka yi ka kawo mun fa to kaga wannan su ma da kai zakka a cikin su ko kuma a bashi ne kana da yakinin ko kana da takardu lalle kunyar jejeniya gashi nan an sa hannu an dauki bashin an bashi da aka zo aka ce a yame ya bada bashi sai yake gardama yake cewa a shi ai ba bashi ba ko kuma a adadin abin da aka bashin bai kai ba adadin nisabi ba to a lokacin nan kana da bayyana kana da shaidu kana da takardu kana da wanda ɗan shaida a lokacin nan kana iya kai shi kotu ai wannan shi ma ana sa ran lalle bashi za ya dawo shi ma wannan kudin da kai zakka a cikin shi haka kudin da aka kwace ka san wanda ya kwace ka san inda kudin ka suke kana iya cewa yau a tattaro a tayi a kwatan maka kayan ka ko kana iya mero kudin da aka kwace maka ko dukiyar da aka kwace maka wannan duka su ma da kai zakka akan shi amma idan ya kasance sabanin haka to babu zakka akan shi shine in ma ta kasance dukiyar a hannun matalauci take idan yana da ana kasuwa da shi yau Allah kaddara babu kudin a hannun shi wannan shi dukiyar da take hannun shi ba mata lissahin zakka kuma hakan tana faruwa wanda yau gashi nan ana harkoki da shi aka wayi gari babu komai a hannun shi to kai kuma ka bashi dukiya ya jajjari ko kuma ka bashi kaya ya saida babu kudin to wannan shi ma kudin da ba a tsasa tsammanin shi din karan kanshi ko shi aka kai kasuwar ba yayi wannan kudin ba babu hira to ayi wannan babu hira ayi lissahin abin da yake hannun shi a matsayin zakka ko kuma mutumin da kai baka riki ba shaida ba ka dauki kudin ka ka bashi lokacin da kace wani mai domin kudi na yace a ina aka babu kudin ka a hannuna shi ma wannan babu lissahin zakka a cikin wannan kudin ko kuma ya kasance dukiya ce wanda ta bace ko kuma dukiya ce wanda aka yi kwace baka san ba a hannun wa take ko kuma ta riga ta bace ba a ma sa ran wannan dukiyar za ta sake dawowa ita ma babu lissahin zakka a cikin ta shine malai sai ya takaita mana hukuncin wannan hukuncin sadaki shi ma sadakin da ake sa ran za a bada shi wannan shi ma da kai zakka a cikin shi wanda kuma ake sa ran wanda yayi alƙawarin zai bada in ya talauce ba sa ran wannan kudin za a same su a wurin su kidan babu hirar zakka a cikin wannan kudin wallahi ta'ala a'lam abin da muka mutane dai je Allah ba mu ladan shi kuskure da muke Allah gafarta mana kuma gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abin da arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki abinda duk yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mun da mafi alkhairi marasa lahiyarmu da ke gida da wanda suke asibiti muna fatan ubangiji ya koro musu manzan sauki ya sanya abin da suke zuwa yi da shi kafara ne a garin su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.